This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar, 1 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun yi warafa da ke kudancin Gaza kaca-kaca da tankokin yaki da manyan bandigogin artillery yau Asabar. Sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagai ta mudauta. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Singapore don halartar taron tattaunawa na Shangri-La a yau Asabar, inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin tare da tattauna batun tallafawa kasarsa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai. Jam'iyyar African National Congress ta yi asarar rinjayenta a majalisar dokokin kasar Afirka ta Kudu a sakamakon zaɓe mai cike da tarihi da aka bayyana yau Asabar.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanninmu mun duba abubuwan da 'yan takarar Democrat da Republican ke yi don ganin sun samu ƙuri'un Amurkawa baƙaƙen fata da kuma 'yan tsiraru yayin da zaɓen shugaban ƙasa a nan Amurka ke ƙara ƙaratuwa. Haka kuma idan muka koma Najeriya, mazauna birnin Maiduguri sun bayyana damuwarsu akan rashin samun kuɗaɗensu da suka ajiye a bankuna daban-daban da ke birnin jihar Borno. Mun ji daga bakin wasu daga cikinsu. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Sojojin Isra'ila sun yi warafa da ke kudancin Gaza kaca-kaca da tankokin yaki da manyan bandigogin artillery yau Asabar, sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagai ta mudauta. Jim kaɗan bayan sanarwar da Biden ya bayar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage cewa ƙasarsa za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta, ciki har da lalata ƙungiyar Hamas. A nata ɓangaren, ƙungiyar gwagwarmayar ta Falastinu ta ce ta lamunta da shirin da Biden ya gindaya. A cikin babban jawabinsa na farko da ya bayyana yiwuwar kawo ƙarshen rikicin, shugaban Amurka ya ce tayin mai matakai uku na Isra'ilan zai fara ne da wani mataki na tsawon makonni shida wanda zai sa sojojin Isra'ila su janye daga dukkan yankunan da ke da yawan jama'a a Gaza. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Singapore don halartar taron tattaunawa na Shangri-La a yau Asabar, inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin tare da tattauna batun tallafawa ƙasarsa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai. Bayan da ya isa wurin taron a cikin ayarin motoci cike da tsauraran matakan tsaro, Zelensky ya bayyana a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na X, yana mai cewa ya zo ne domin samun goyon baya daga yankin Asiya da tekun Pacific domin taron zaman lafiya da ake shirya gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan Yuni a ƙasar Switzerland. Sanarwar ta ce tsaron duniya ba zai yiwu ba idan ƙasa mafi girma ta yi watsi da iyakoki da aka amince da su da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga cikin yunwa da duhu da makamai na nukuliya. Sanarwar tana nuni da ƙasar Rasha da ta mamaye Ukraine a shekarar 2022. Sanarwar ta ce Zelensky ya shirya gudanar da taruka da dama, ciki har da shugaban ƙasar Singapore Tharman Shanmugaratnam da Prime Minister Lawrence Wong da kuma shugaban Timor-Leste Jose Ramos Horta da Austin da kuma masu zuba jari na ƙasar Singapore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar African National Congress ta yi asarar rinjayinta a Majalisar Dokokin Ƙasar Afirka ta Kudu a sakamakon zaɓe mai cike da tarihi da aka bayyana yau Asabar, wanda ya ɗora Afirka ta Kudu kan sabuwar turbar siyasa a karin farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata da 'yan tsirarun Turawa shekaru 30 da suka gabata. Bayan kirga sama da kashi 99 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyar ANC mai riƙe da rinjayi a baya ta samu kashi 40 cikin 100 da wani abu kaɗan a zaɓen ranar Laraba, wanda ya yi ƙasa da rinjayi da ta samu tun bayan fitacciyar ƙuri'ar shekarar 1994 da ta kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata, kana ta kawo jam'iyyar kan ƙargan mulki a jagorancin shugaba Nelson Mandela. Hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta gudanar da zaɓen tana shirin bayyana sakamakon ƙarshe a hukumance, amma jam'iyyar ANC ba za ta iya samun kashi 50 cikin 100 ba.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da nan Amurka. Yayin da zaben shugaban ƙasa ke ƙara karatuwa, babban editan murya Amurka Scott Stern ya duba wasu daga cikin abubuwan da 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben da ke tafe Joe Biden da Donald Trump suke yi don samun ƙuri'un Amurkawa baƙaƙen fata da kuma 'yan tsiraru.
Donald Trump ya shaidawa masu kada ƙuri'a a birnin New York cewa dukkanin Amurkawa ne za su amfana idan aka zabe shi.
It doesn't matter whether you're black or brown or white.
Babu abin da ya shafe ni da launin fatar ku, walau kai bakar fata ne ko farar fata ne, ko ma wani irin launin fata ne kai, dukkaninmu Amurkawa ne kuma za mu haɗa kai a matsayinmu na Amurkawa. Joe Biden ya shaidawa shugabannin kare haƙƙin jama'a a Michigan cewa dukkanin Amurkawa suna da wakilci a gwamnatinsa.
We have more African Americans, we have more women, we have more minorities.
A gwamnatinmu akwai Amurkawa baƙaƙen fata da yawa, akwai mata, akwai masu wakiltar 'yan tsiraru fiye da kowace gwamnati a tarihi, shi ya sa muke yin abin da ya dace. Trump da Biden duka suna fafutukar neman goyon bayan masu kada ƙuri'a baƙaƙen fata a zaben da ke tafe, kuma hakan na iya haifar da bambanci tsakanin jihohin da za su iya kawo sauyi a zaben. Bayanan binciken Pew ya nuna cewa manyan batutuwan zaben da suka shafi Amurkawa baƙaƙen fata a 2024 su ne inganta ilimi da ƙarfafa tattalin arziki. Trump ya ce zai magance duka matsalolin biyu.
We're going to bring success back to our schools. We're going to bring prosperity.
Zamu dawo da nasara a makarantu, zamu dawo da cigaba a kowane yanki da kowace gunduma mafi girma a ƙasarmu. Yakin neman zaben Biden yana kokarin jan hankalin bakakin fata Amurkawa masu kada ƙuri'a ta hanyar wani sakon talla a game da Trump a New York. A cikin sakon tallan ya nuna Trump yana cewa,
"Of course I hate these people.
Donald Trump disrespecting black folk is nothing new."
Hakika na tsani waɗannan mutane. Mai ba da labari a cikin tallan ya ce, "Donald Trump baya mutunta bakakin fata kuma ba sabon abu bane. An taɓa kai ƙarar shi kotu saboda ya ƙi baiwa iyalin baƙaƙen fata hayar gidajensa. Mu ya yi kira da a kashe wasu matasa su biyar baƙaƙen fata da ba su yi laifi ba." Biden ya ce Trump ɗan takara ne mai son ɗaukar fansa, wanda idan aka zaɓe shi zai cutar da 'yan tsirarru.
Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country.
Trump ba ya tsaya takara ba ne don jagorancin Amurka, ya tsaya takara ne don ya ɗauki fansa da ramuwar gayya. Wannan ba yadda za a iya jagoranci ƙasar nan. Ba za ku iya gina makomarku ba a kan ɗaukar fansa, ba za ku iya gina ingantacciyar rayuwa ta hanyar ramuwar gayya ba. Shi ya sa nake yin takara domin in jagoranci Amurka domin ciyar da ita gaba. Al'amuran shige da fice shi ne jigon yaƙin neman zaɓen Trump, wanda yake kokarin gamsar da masu kada ƙuri'a marasa rinjaye a kudancin Bronx.
African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions.
An kashe baƙaƙen fata Amurkawa, ana kashe 'yan asalin Hispania Amurkawa. Kuma waɗannan miliyoyin mutane da ke shigowa cikin ƙasarmu suna da mummunan tasiri ga al'amuran baƙi da kuma 'yan Hispania namu da ke rasa ayyukansu da gidajensu. Sun rasa komai. Biden ya faɗa wa masu jefa ƙuri'a baƙaƙen fata cewa yana buƙatar su domin kayar da Trump a zaben da ke tafe.
You're the reason Donald Trump is the defeated former president.
Ku ne dalilin da ya sa Donald Trump ya zama tsohon shugaban ƙasa wanda ya sha kai. kuma ku ne dalilin da zai sa Donald Trump zai sake faduwa zabe. Shekaru hudu da suka gabata masu kada ƙuri'a bakaken fata sun zabi Biden akan Trump da kashi 92 cikin 100. Ya zuwa watan da ya gabata bayanan binciken Pew ya ce hakan ya ragu zuwa kashi 77 na masu kada ƙuri'a bakaken fata wanda za su kada ƙuri'a ko kuma sun karkata zuwa ga Biden idan aka kwatanta shi da 18 zuwa ga Trump.
Jomadalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi kokarin maida hankali kan barazanan China a yankin Asia Pacific a yau Asabar, yana neman rage damuwar rikicin Ukraine da Gaza da suka karkatar da fama da Amurka take yi kan tsaron yankin. Austin, wanda ke magana a taron kolin tattaunawa akan tsaro a Shangri-La na shekara-shekara a Singapore, ya gana da takwarinsa na kasar China Dong Jun a jiya Juma'a a wani yunkurin kwantar da tarzoma kan batutuwa da suka shafi Taiwan zuwa aikin sojin kasar China a tekun kudancin China. Akwai ƙarin damuwa inda Washington ta mayar da hankali akan taimakawa Ukraine wajen fuskantar mamayar Rasha da goyon bayanta ga yaƙi Isra'ila a Gaza, yayin da take ƙoƙarin tabbatar da cewa rikicin bai yaɗu ba, lamarin da ya ɗauki hankali daga yankin Indo-Pacific. Duk da irin waɗannan yaƙe-yaƙe na tarihi da ake yi a Turai da Gabas ta Tsakiya, Indo-Pacific ya kasance muhimmin wurin gudanar da atisayin soja namu, inji Austin a cikin jawabinsa, wanda ya bayyana a matsayin babban aiki da gwamnati za ta yi a yankin yayin da wa'adin farko na shugaba Joe Biden ke zuwa ƙarshe. Biden dai yana neman sake zaɓensa ne a takarar watan Nuwamba da tsohon shugaba Donald Trump. A ƙarshe, Amurka da ƙawayenta Koriya ta Kudu da Japan sun yi arangama da China da Rasha a jiya Juma'a akan sabon tauraron ɗan adam da Koriya ta Arewa ta harba da makami mai linzami da kuma barazanar yin amfani da makamin kare dangi wanda ya ƙara ta da zaune tsaye a Arewa maso gabashin Asiya. Lamarin da ya kasance ne a wani buɗaɗɗen taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka kira bayan da Koriya ta Arewa ta harba tauraron ɗan adam na leƙen asirin soja da bai yi nasara ba a ranar 27 ga watan Mayu, da kuma wasu harbe-harbe da ta yi amfani da fasahar makami mai linzami wanda ya saba wa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Tun daga farkon shekarar 2022, Jamhuriyar Demokaradiyyar Jama'a ta Koriya, sunan Koriya ta Arewa a hukumance, ta harba makamai masu linzami sama da 100 ta amfani da wannan haramtacciyar fasaha, yayin da ta ci gaba da shirinta na makaman nukuliya. Dangane da haka, Amurka da ƙawayenta sun maida martani da ƙara yin atisayin soji.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mazauna birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana damuwarsu kan rashin samun kudadensu da suka ajiye a bankuna daban-daban da ke birnin jihar Borno. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa ya zanta da wasu daga cikinsu, inda suka bayyana yadda lamarin ya jefa su cikin halin damuwa. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanayin rashin samun tsabar kuɗi a bankuna ya jefa mutane cikin halin damuwa a birnin Maiduguri, inda ya kai ga wasu mutane suna yunkurin aiwatar da zanga-zanga tare da buƙatar kiran gwamnati da ta shiga lamarin. Mazauna birnin Maiduguri dai sun shiga wani yanayi da basu saba ganin irinsa ba a bankuna. Duba da a baya, san bankuna ba sa rike musu kuɗi, sai dai lamarin ya kai ga wasu wadda suke ajiye kuɗaɗe a bankuna sun buƙaci da a basu kuɗaɗensu da suka ajiye. Mafi yawan bankuna daban-daban cikin birnin Maiduguri suna fuskantar ƙarancin kuɗaɗe da rashin karfin na'ura wadda ya kai ga ba sa iya biyan mutane kuɗi ko ta hanyar mashin ko hanyar shiga banki kai tsaye. Wasu da suka zanta da muryar Amurka sun bayyana irin yadda suka rasa samun kuɗaɗensu.
Idan suna son lafiyar jikinsu su ba mu kuɗin mu. Idan ba haka ba, muna roƙo mutane Borno State su bi da mu, su kai mu wani bank, mu je mu yi wani abu a ciki.
ATM baya yi, USSD ba ya yi, mobile apps ba ya yi, check my kazo da check naga ba za ka samu kashi a cikin banki ba.
Kintau inji zo ya kizo ati branch la suro yarwa ilan awa ka yanje am talaro gnazi nambia palma yanje yanje dalla murar yanje andi ro table fe men ne andi abiaza
yanzu abin da muke so ayi a heritage bank eja ko su gyara network sake transfer direct ko kuwa mu samu a ba mu transfer ba mu dama mu yi transfer mu cire kudin mu yan ba su ba mu transfer zuwa muna so su ba mu kudaden mu bar bankin su
by April salary I cannot withdraw.
Wannan shi ma a jawabinsa ya ce ya zo cire kuɗi ne amma Samsam bai samu kuɗin ba nasa ba kuma har yanzu ba su ji komai daga banki ba kuma suna da bukatu da dama da kuɗaɗen nasu amma kuma sun rasa samunsa ba a faɗa musu lokacin da za su samu ba yana ganin hakan sam ba adalci bane shin me suke so su yi da kuɗin su.
We need the government to come to our assistance. We need to get our right. We have our children, we have our this thing, we have to feed them, we have to pay our school fees, we have to pay our hospital bills.
Shi ma wannan cewa yake ya kamata gwamnati ta shiga lamarin muna da yara ga sha'anin rashin lafiya ga kula da lamarin makarantu ga al'amarin yau da kullum na rike gida amma kuma kudaden nasu kullum suna zuwa baya samuwa ba su san me suka yi ba. Lamarin rashin karancin kudi a birnin Maiduguri ya jefa mutane da yawa cikin halin damuwa yadda suka bayyana su da kudaden su amma kuma samuwa yayi wuya sai dai nayi kokarin tuntuban wasu bankuna daban-daban ta hanyar sakon karta kwana sun tabbatar min da cewa suna kokarin ganin sun daidaita komai mutane su samu kudaden su inda lamarin yake da alaka da babban bankin Najeriya CBN wajen aikewa da kudi ta hanyar loda su bankunan su don mutane su cire kudaden su. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
Kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai kawo tattaunawa da muka yi da Malam Yushau Haruna, ɗaya daga cikin manyan masu sana'ar a daidaita a birnin Kumasi, waɗanda suke nema a halatta sana'ar a hukumance domin samun sukunin yin aikin su cikin walwala. Amma kafin mu kai ga haka, bari mu duba wani labari daga ƙasar Kamaru. Hatsarin motoci dai yana ƙara ta'azzara a Kamaru, inda wata motar safa ta hallaka mota ne 20 akan hanyar Duwala zuwa Yaounde cikin watanni 3. Sama da mutum 250 ne suka rasa rayukansu sabili da rashin kyawun hanyoyi a Kamaru. Muhammad Awal Garba na ɗauki da ƙarin bayani.
Wata motar safa mai ɗauki da fasinjoji guda 70 a cikinta ta yi taho mu gama da wata ƙaramar mota a kan hanyar Duwala zuwa Yaounde da sanyin safiyar nan, inda mutane 20 suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka jikkata kuma aka garzaya da su asibitin garin Munyabe domin ba su kulawa ta musamman. A cikin watanni 3 da suka gabata dai an rasa sama da mutane 250 a kan wannan hanyar. Na tambayi mai magana da yawun masu aikin sufuri na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, Alhaji Ismaila, ko me yake kawo yawan hatsari a kan hanyoyin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru?
To madalla Muhammad, game da wannan magana da ka bani, abin da ya kamata mutane su gane, zaga cewa mutane na rasa rayukansu dama a hanyarmu. Kar a zargi gwamnati kawai saboda yanzu da kun aiki da muka sa a gabanmu wanda ya kamata mu magance. Za ka gani wato direba na ainihin motar sufuri ya dawo daga Ali Musali kamar Yaounde, ba za a bar shi ya huta ba saboda ka'ida nuna cewa ya kamata ya huta hawa kusan 2 ko 5. daga dawowar shi za saka mai a mota nan da nan a saka fasinja ya tashi a wani lokacin ya koma kaga ba tare da ya huta ba sai samu ke samu yawan wato mutane masu mutuwa a kan hanya saboda direbobi su kansu suna da matsala da gaske kuma muna jawo hankalin direbobi saboda kaga direbobi yana kan aini wato tuka mota yana da ainin giya a hannunsa to idan wayannan mutane ina ba ku shawara mutane na jina yanzu haka nan duk wani mota kuka shiga ku ga wato direba na jan mota tare da ainin giya a hannunsa to ku sauka daga wannan mota saboda a lokacin yayin da yake ciki ba yayin bane wanda zai isar da mutane saboda a kowane lokaci ya iya fuskantar wato hatsari kuma duka kursu rayukanku
na sake neman jin tabakin ministan sufuri na kasar ta jamhuriyar Kamaru amma wayarsa ba ta shiga sai dai na yake cikus da mai bashi shawara ta fannin sufuri Alhaji Babangida ga abin da ya labarta mini
a gaskiya hanyoyin kasar muna da matsaloli sosai amma muna kokarin gyara bayan haka kuma mun sa na'urori na daukan hoto a hanya domin sa direbobi su rage guje-gujensu amma ko da haka suna ci gaba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ta gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoton yanzu kuma ga tattaunawar da muka yi da Malam Yushau Haruna ɗaya daga cikin manyan masu sana'ar adaidaita a birnin Kumasi wanda yake haɗin kai zai taimaka musu hukumomi su biya bukatunsu
eh matakan da muke ɗauka shine haɗin kai don inda haɗin kai in aka yi kiran mu don abinda za a tambaye mu kenan ai ba ku da haɗin kai to muna da haɗin kai meye haɗin kanku haɗin kanmu shine gashi mun issue ma mutane ID card muna da adadi kaza ina ganin shi
to a yanzu ya batun haɗin kai yake tsakanin ku
eh yana tafiya kwarai yana tafiya don da muka fara a tsakiyar gari sai kananan magana na zuwa sai muka fita iska a cikin gari sai mu koma gefen gari kamar su Obuasi da ci zuwa Medima duka wurin cikin iko Allah zuwa ya sunan garin na
su manpontin kenan
manpontin da ya sunan su brekun duka mun samu haɗin kai da su don in za a zo an duba ya tafiyan ku yake ai wuri kaza ba su tare da ku a'a da yake yanzu muna ƙarƙashin TUC TUC kuma GPRTU na ƙarƙashin su
wato kungiyar kwadago ta ƙasa kenan
ta ƙasa saboda shi mun haɗa gwiwa da su suke issue muna ID card kaga inda abin yake don shi cikin tahiyar ina ganin mun samu ci gaba kwarai yanzu ba kamar farko ba
to wani irin rawa kake ganin kungiyar ta TUC ko kungiyar kwadago ta ƙasa za ta iya takawa wurin ganin an halatta wannan aiki da kuke yi
eh kasan suna da branch amma branchin da muke tare da su a kira suke fitowa su zo su yi ID su muna ID card su ma suna can a kira suna taka rawar su daga Accra don ko menene can ne yafi karfi za ta fiye da al'amari
to akwai wani dan taimako da suke akwai taimako da suke baku na kariya idan kun samu wata matsala
eh yanzu dai kan gaskiya ba wani abin da ke nuna haka saboda da muka hada kai da su bai dade ba kuma suna zuwa nan mu zauna mikin da su kan irin haka in an kama wani ɗan sanda yadda za a yi su sa baki a magance wannan abin
to a tsakanin kungiyoyin da kuke wannan sana'a ta adaidaita a fadin kasar Ghana menene mu'amalar ku
yanzu dai ma'amalar mu shine in wani abu ne suka kira mu don last 2 weeks ma sun yi taron waye ma mutane kai sun gayyaci an tafi kuma taro ya yi kyau
a Brekun wanda yake wato wata jiha ko kuma yanki daban ne kenan
yanki daban ne
to ku a jihar Ashanti akwai wani abu nan gudunmuwa da kuke samu daga hukuma don dai a wani lokaci na samu labarin kuna kokarin zama da karamar hukumar Asakwarin Manfo to ban sani ba wannan zama ya tabbata ko dai a'a
wannan zaman sun postpone bai wannan zaman
wato an dage zuwa wani lokaci
ba su ba mu lokaci ba amma dai sun yi kira za su yi kira muna sauraron su
bar mu dakata a nan muna kuma godiya da bakon namu Malam Yushau Harun daya daga cikin shugabannin masu sana'ar adaidaita a birnin Kumasi tare da wakilin mu Muhammad Awal Garba yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita sautin shirin ta bada umarni Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusi Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Madatti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce salon BOA Hausa muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata ta gaggauta yin duba kan lamarin hauhawar farashin kayan abinci musamman ma a ƙauyuka da al'umma ke shirye-shiryen komawa gona. Da fatan gwamnati za ta sassauta mana farashin kayan abinci ta yadda 'yan uwanmu manoma za su samu damar noma wadatacciyar cimaka a ƙasarmu ta Nijar. Domin Malam Bahaushe yana cewa sai da ruwan ciki ake jan na rijiya. Shi ko wannan sakon cewa yayi Allah ya kawo kyakkyawar fahimta tsakanin kungiyar kwadagon Najeriya da gwamnatin kasar dangane da shiga yajin aiki da suke shirin yi a ranar Litinin sakamakon kin karin albashi daga naira 60,000 da gwamnatin Najeriya ta ce za ta biya mafi karanci sako daga Malam Ango malamin makaranta ya wuri Wannan sakon kuma ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya. Yace kiran da kungiyar Yarbawa Zalla wato Afana Fere tai na shugaba Tinubu ya sauya salon yadda yake tafiyar da mulki a Najeriya domin shekara daya da kamun mulkin sa ƴan Najeriya na shan bakar azaba. A gaskiya wannan kira da suka yi yayi daidai domin a gaskiya da wannan mulkin na shugaba Tinubu wanda mulkin shugaba Buhari sau 100 Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Yace hakika sauya taken ƙasa ba shine damuwar talakawan ƙasar mu Najeriya ba. Dan haka shugabannin mu ƙalubalanku domin dai kun ƙara bayyanawa ƙararar cewa ba ku san halin da talakawan da kuke shugabanta ke ciki ba. Kuma wannan wani babban abin haushi ne da takeici. Allah ya kyauta. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun yi warafa da ke kudancin Gaza kace-kace da tankokin yaki da manyan bindigogin artillery yau Asabar sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagaita buɗe wuta. Jim kaɗan bayan sanarwar da Biden ya bayar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage cewa ƙasar sa za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta ciki har da lalata kungiyar Hamas. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Singapore don halartar taron tattaunawa na Shangri-La a yau Asabar inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron Amurka Lord Austin tare da tattauna batun tallafawa ƙasar sa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai. Bayan da ya isa wurin taron a cikin ayarin motoci cike da tsauraran matakan tsaro, Zelensky ya bayyana a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na X, yana mai cewa ya zo ne domin samun goyon baya daga yankin Asiya da tekun Pacific domin taron zaman lafiya da ake shirya gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan Yuni a ƙasar Switzerland. jam'iyyar African National Congress ta yi asarar rinjayinta a majalisar dokokin kasar Afirka ta Kudu a sakamakon zaɓe mai cike da tarihi da aka bayyana yau Asabar, wanda ya ɗora Afirka ta Kudu kan sabuwar turbar siyasa a karon farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata da 'yan tsirarun Turawa shekaru 30 da suka gabata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT na Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta ba da umarni ga ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjiman ku.